sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 13 ga watan Maris shekarar 2020. Tunta Esther ce tare da Murtala Faruk Sanina da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, kakanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus gadan-gadan. Ministan Lafiya na kasar Afirka ta Kudu ya bada sanarwar cewa an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus 8 wanda ya bada adadin waɗanda suka kamu ya zuwa 24 a kasar. Jiragen yakin Amurka sun kai hari a wasu sansanonin kungiyar ƴan tada kai baya da Iran ke marawa baya a Iraki a matsayin ramuwar gayya akan mummunan harin da aka kaiwa dakarun Amurka da na ƙawance.
Kanan labaran kenan a cikin shirin mu na yau yanzu za ku ji yadda a jamhuriyar Niger wasu yan kasar suka fara nuna damuwa a dangane da yadda al'amarin tsaro ke kara lalacewa a cikin kasar a Najeriya.
An isti yankin Difa wajen mutum 111 da suka bar inda suke ala dole suka komo inda aka ce musu su je su zauna.
A Najeriya kuma, gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, ya ce zai gurfanar da tsaffin gwamnonin jihar guda biyu.
Wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65.
Samu leƙa jihar Taraba inda shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayya ta kirkiro ke fuskantar ƙalubale. Sannan muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu ga Murtala da cikakkun labaran duniya.
So jama'a assalamu alaikum barkamu da yammaci kuma ga labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske ga dangadan, ya ƙara da cewa tuni da aka yanke jankyalle to amma kuma bai bada cikakken bayani akan ko yaushe ko kuma yaya za a soma gwajin ba. A shafin sa na Twitter, Trump ya ce hukumar yaki da barkewar cutuka ta CDC ta duba tare da nazarin tsarin ta na yin gwajin to amma kuma bata yi komai akai ba, inda ya ci gaba da cewa shugaba Obama ya kawo sauyin da kawai ya ƙara rincaɓe al'amura. Trump bai bayar da wata shaida ko ɗaya ba akan sauyin da ya ta'allaka ga wanda ya gada. Da farko a yau Juma'a kuma China ta bayyana wasu mutane 8 sababbin kamuwa da cutar ta COVID-19, to sai dai karuwar cutar ƙasa da 10 ba yana nufin ta kama hanyar ficewa daga ƙasar ba. Har kawo yanzu akwai dubban 'yan ƙasar ta China da suka kamu da cutar wadda kuma ta yaɗu a faɗin duniya. Kafafen yaɗa labaran China sun ruwaito cewa shugaban ƙasar Xi Jinping ya shaidawa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ta wayar tarho a jiya Alhamis cewa China za ta ci gaba da kokarinta na shawo kan cutar da kuma hana yaduwarta ba gajiyawa. Annobar cutar coronavirus na haifar da koma baya ga masana'antar sufurin jiragen sama a daidai lokacin da gwamnatoci suka takaita zirga-zirga da kuma yadda jama'a suke gudun shiga jirage saboda fargabar kamuwa da cutar. Masu fashin baki na cewa tasirin cutar akan sufurin jiragen sama kan iya yin muni fiye da na lokacin harin watan Satumban shekara ta 2011. Filayen jiragen sama da dama musamman a nahiyar Asiya suna fuskantar karancin fasinja yayin da ma'aikata suke zaune ba hada-hada. A yayin da ake hasashen wasu kamfanonin jiragen sama za su yi asarar fiye da dala biliyan 100 na kudaden shigarsu a wannan shekara, tuni da wasunsu suka soma soke tafiye-tafiye tare kuma da rage ma'aikata. Thomas Gallo jami'i ne na sufurin jiragen sama.
In reality, it's not really going to help as long as there's travel restrictions, as long as the virus is still spreading.
Yace bisa hakika wannan ba zai taimaka ba muddin aka ci gaba da takaita zirga-zirga kuma muddin cutar ta ci gaba da yaduwa aka kuma ci gaba da kamuwa da ita, to kamfanin sufurin jiragen sama na cikin mawuyacin hali. Jiragen yakin Amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar Iraki sun kai hari a wasu sansanoni mallakar wata kungiyar ƴan tada kayar baya da Iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya akan mummunan harin da aka kaiwa dakarun Amurka da na ƙawance sa'o'i 24 kafin harin. hare-haren na yammacin jiya Alhamis da kuma safiyar yau Juma'a sun auna wuraren adana makamai na Kataib Hezbollah da aka zargi sun kai hari akan wani sansanin sojin Iraki dake arewacin Baghdad a yammacin jiya Laraba a yammacin shekaran jiya Laraba wanda yayi sanadiyar mutuwar sojin Amurka biyu da na Burtaniya daya yayin da wasu 14 kuma suka sami raunuka a wata sanarwa da ta fitar hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana hare-haren a matsayin na kare kai gurgurun yadda aka yi da kuma ake wato da kuma ke da manufar mai da martani ga barazana sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin sansanonin makaman ne aka yi amfani da su wajen adana rokokin kartusha da aka kai harin a sansanin taji da su
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bar mu leka taskar rahotannin mu kamar yadda muka gabatar da farko a jamhuriyar Niger wasu yan kasar sun fara nuna damuwa a dangane da yadda al'amuran tsaro ke kara lalacewa inda duba-dubantar mutane suka kaura daga matsugunan su ba shiri ga wakilin mu Sulaiman Mumin Barma daga birnin Yamai da cikakken rahoto
Dubban mutane ne aka kista cewa sun arce daga mazaunin su don zuwa neman mafaka daga lokacin da kungiyoyin ta'addanci suka fara kawo farmaki a Niger wato daga shekarar 2015 kawo yau abinda ke tara hankulan kungiyoyin kare muradan jama'a irin su gamayyar cadre de concertation et d'action citoyenne kamar yadda Nuhu Muhammadu Arzuka ke bayyanawa a sanarwar da suka fitar
an iske yankin Difa wajen mutum 111 da suka bar inda suke aladole suka komo inda aka ce musu su zauna musamman wanda suke yankin kogin Lakchat wajen Tilibiri ma wasan mutum 60 ne kuma aladole sun bar wuraren da suke sun koma neman inda za su labiya akwai yankin tawa inda adda wajen mutum 23 wanda anka sani a yanzu amma ga hali sun yi haka kuma mun ga abun amari ne yake
lura da yadda wannan al'amari yake da nasaba da abinda suka kira halin ko unkula ko kuma rikon sa kainar kashin da wasu manyan jami'an gwamnati yake yi wa maganar tsaro yasa kungiyoyin suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga a jibil hadi 15 ga watan maris a daukacin manyan biranen Niger
ko kowace ta wa kai ko kowace ta mutunta kai in mun yi mun kare kasanmu mun kare kanmu mun kare al'ummarmu tunda in abin da ya wakana inates wanda ya wakana shin na gwada wanda aka yi a karamga a can yankin Difa abin ya wuce hankali ta yanda ya kamata a ce an sayo dan jami'an tsaronmu fi unhwani da su domin su kare kansu su kare al'umma sai aka waye gari ba sai ba kuma wanda aka sayo aka iske na jabu ne aka iske waɗansu ba su
to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu masu kare manufofin gwamnati irin su shugaban kungiyar NCC gyara kayanka Abdulkadir Muhammad na ganin abun bai kai a matsawa hukumar lamba ba saboda cewarsa
gar ai gaggawa kada miya dawa na rumbu wato a bari a gani gwamnatin nan ita ce ta ci za ta baki kenan a bari in mutun ya ga an yi wani abu wanda daidai ba kenan sa'an nan ne mutum yake da kushiya ya ce wani abu amma yaushe wanda yace ai bincike kai ka fito kana kururuwa kana ce a'a a tare a tare misa tun farko mutane su ce a tare ko su fito su ce an yi wani abu da sauransu inda ba dan da gwamnatin ta fallasa wanga abu wani yana jin labari kenan ni ina ganin cewa a nemi inda gizo ke saka
kungiyoyin kwadago da kungiyar dalibai ta kasa da kungiyoyin malaman jami'o'i da makarantun primary da na secondary da wasu kungiyoyin direbobi sun ba da sanarwar goyon bayan kungiyoyin fafutuka na cadre de concertation et d'action citoyenne sauraka suka umarci daukacin magoya bayan su su hallara a wurin taron gangamin na neman haske akan yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a nan Niger Sulaiman Mumin Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
da Sulaiman Mumin Barma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
To gwamnatin gundumar Tokyo a kasar Japan a yau Juma'a ta bada sanarwar cewa za ta daga bude wato bikin bude cibiyar wasannin Olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Maris sakamakon annobar cutar COVID-19. To sai dai ministan wasannin Olympics na kasar ta Japan Seiko Hashimoto ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin Olympics na kasa da kasa baya tunanin sokewa ko kuma dage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara. da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau Juma'a. Hashimoto ya ce duk da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar, jami'ai na ci gaba da shirye-shiryen samar da kariya domin gudanar da gasar kamar da aka tsara har zuwa ranar 24 ga watan Yuli da za a bude gasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar dage gasar wasannin na Olympics da aka tsara gudanarwa a watan Yuli a Tokyo har na tsawon shekara daya. To sai dai kuma jami'an gasar Japan sun yi watsi da shawarar a yan kwanan nan. Ministan lafiya na kasar Afrika ta Kudu ya bada sanarwa a yau Juma'a cewa an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus 8 wanda ya bada adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa akalla 24 a kasar. Adadin bai kunshi wanda aka bada rahoton sa ba a jiya Alhamis, sa'ad da cibiyar kula da cutuka masu yaduwa a kasar ta yi kuskuren cewa ta gano cutar ta farko da aka yada a cikin kasar. Hukumomi sun ce bayanin kamuwa da cutar na ƙarya ya fito ne daga wani ɗakin bincike mai zaman kansa. Marar lafiyar kuma wani mutum ne mai shekaru 32 da ya yi mu'amala da wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar China. Minista Zueli Mekize ya shaidawa manema labarai a yau Juma'a cewa sababbin kamuwa da cutar 8 dukkansu majinyata ne da suka yi balaguro zuwa kasashen waje a 'yan kwanan nan. Ministan ya zanta da manema labarai ne a wajen wani ginin asibiti a Polokwane da ke gundumar Limpopo, inda hukumomi ke shirin tarbon 'yan kasar ta Afirka ta Kudu 122 waɗanda aka dawo da su daga Wuhan ta kasar China, inda aka soma samun barkewar cutar a watan Disamba. Za a kuma killace su ne har tsawon kwanaki 21 duk da yake ba wanda aka same shi da kwayar cutar.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuma, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce zai gurfanar da tsoffin gwamnonin jihar guda biyu da suka hada da Malam Isa Yiguda da kuma barista Muhammad Abdullahi Abubakar sabili da yin sama da fadi da kudaden gwamnatin jihar. Wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da karin bayani.
Kwamitin da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya kafa domin ya karbo kudade da kuma kadarorin da gwamnatocin Malam Isa Yiguda da kuma tsohon gwamna barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya bukace su da su mai da kudin gwamnatin jihar da ake zargin su da wawurewa na sama da naira triliyon 1. Bugu da kari, kwamitin ya ce akwai wasu filaye a jihar Kaduna da kuma gidaje a garin Kano da ya gano mallakar jihar Bauchi da ke kokarin salwantar da su. Mamba a cikin kwamitin Alhaji Umar Barauningi ya ba da misali guda daga cikin dindin abubuwan da ake zargin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da yin almundana kai.
Wani guda daya wanda aka yi wani mummunan aiki, wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65 su ne na su Paris Club na su bail out. To abinda tsohon gwamnan na lokacin wato 2015 zuwa 19 ya yi, wato MA Abubakar Esquire, shi ne ya su gwamnoni gaba daya sun ba da kwangilar wa consultant ya samu musu wannan kudade. To amma shi kuma a gefe sai ya samu wani ya ce shi ma ya ba shi wannan kwangilar wanda har ya biya shi kudi biliyan ba muke faɗa ba biliyan ba biliyan 5, kuma har yanzu yana cewa yana da sauran biliyan 3 da yake so a ƙara masa. Wannan kwangila ce da ba a yi komai ba absolutely. Da muka kira accountant general na wannan lokaci mai gamu cewa ai kawai waya ake mar a ce ka tura wa da kuɗi kaza, shi ne har ya ba shi biliyan 5 sama da haka. To saboda haka irin waɗannan ga su dai suna da dama gaske.
Sai dai a nasa ba sun Malam Ali M. Ali mai ba da shawara wa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin yada labarai ya ce batun da ake zargi a kai ana wasa ne da hankalin mutanen jihar Bauchi inda ya ce ya je kotu
musamman wanda zan iya magana a kansa Yami Abubakar ashe abin da suke zato ba haka bane sun zo kawai suna wadaka da watannin rukiyar jama'ar Bauchi so suna so su yi diverting attention me ya diverting attention mutane ta kauta hankalin mutane ai tuwayen nan laifuka da suke cewa an yi ai tun daga suka yi tun yaushe kwamitin ya ba da report ɗinsa wanda da sanadiyar ne haka ma aka taɓa kotu muka ce za mu ɗauki matakai mun ba da ansa mun ba da maimaita martani ka gani a duk ina ma bayanin nan ne saboda a fahimci lamarin saboda haka mutane ne wanda ruwa yake zo ya ce neman abokin mutuwa suke ka fahimta so wannan magana ce ta tatsuniya za su ka gane irin wani abubuwa take kasa ce ta doka ai ga kotuna
a jawabinsa gwamnan Bala a nasa jawabin gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya yabawa mambobin kwamitin dangane da kokarinsu na bankado irin almundana da sama da fadi da aka yi da kudaden jihar Bauchi inda yi alwashin gabatar da wanda aka samu da laifi gaban shari'a domin a hukunta shi
mun gode mu wannan rahoto da ya fito mun ji daga gare ku cewa a wannan lokaci 2007 zuwa 2019 an samu kudade sama da 1 trillion naira akwai korafi akwai zato mai nauyi wanda ya nuna kwangilolin da aka yi a kasarin su kudin su ma bai kai haka ba kuma ran su ba a gama su ba za mu gayyaci shi babban lauyanmu na jiha wato attorney general don kofar da wayannan wanda aka same su da laifi a gaban hukuma
Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad har yanzu muna nan a Najeriya yayin da ake kokarin inganta shirin ciyar da ɗaliban makarantar firamare da gwamnatin tarayya ta kirkiro a jihar Taraba da alamun kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba
mu dai a Taraba gaskiya muna cikin wani hali domin yanzu haka mu da muke girki an cire mu an sa sunan wasu an ba wa gwamnatin Taraba candidate din mutane 100 yan majalisu kowa da kowa
wasu masu cede daliban makarantun firamare kenan a jihar Taraba ke kokawa inda ko suke zargin zarmiya da kuma sayar sunayensu da suke zargin majami'an kula da shirin ke yi a yanzu su dai waɗannan mata da tun farko su aka dauka domin cede daliban su yi mamaki ne yadda ake sayar sunayensu a yanzu musamman ma na yadda wasu kusoshin gwamnatin jihar da kuma manyan 'yan siyasa suka mamaye shirin a yanzu su dai waɗannan mata da ma suka fita da kanan hukumomin jihar sun buƙaci gwamnatin tarayya da ku ta bincike yadda ma ake gudanar da shirin a Taraba ga ma ne ta bakin waɗannan mata da suka buƙaci mu sake sunayensu
abin da suna yin nan ba mu san menene ba mu muna samun matsala muna yin wani abu tsakaninmu da Allah ba mu sanya yi ba a biya wannan ba a biya wannan ba a biya kuma yawanci wanda suna biyan nan su ne mutane nasu su ne suna biya amma mu namu sai sun ga dama mu da muna yi
shi dai wannan shiri na ciyar da ƙananan yara abinci a makarantu ya samar da aikin yi ga mata 87,000 yayin da ko sama da ƙananan yara miliyan 2,500 suka amfana da shirin a kusan jihohi 24 na ƙasar shirin wanda ma ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo an ko fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin ƙasa a shekarar 2016 to da yake an zargi shugabannin gudanar da shirin a jihar na ko tuntubi jami'in da ke kula da shirin a yanzu Idris Abubakar Goje wanda kuma musan ta zargin ma da ake yi
wannan magana duka shiri ne shirin jama'a ne amma batun magana an ba gwamna wani allocation wannan duka magana ne yana da tsari daga faragama da suka kaida za a ba wa communities a community kuma usually sometimes muna amfani da stakeholders don su ne suke nan kusa da community don wa'ansu makarantu da suke kauyuka wadda ma ba san yadda za a samu wadda zai taba abin shi ba to ana samun stakeholders tsakani daga shi suko members House of Assembly ko local government chairman ko sarakuna ko ward leaders ko local government education secretaries to bisa wannan tsari da tiragama suka kaida bisa yadda ake dauka aiki kenan kuma batun magana zarki akan cewa mu muna sai da appointment na food vendors wannan ga mu nan muna nan dalla dalla ko ba haka ba a zo a nuna mana cewa wane wane Idris ko kuma wane Emmanuel ya sayar mashi food vendor ba abin da ake na alheri a kasar nan da mutane ba sa koshewa
ko a kwanakin baya sai da koyan majalisar dokokin jihar Taraba suka kudure an yi binciken lamarin kawai yanzu duka garin ji daga bangaren gwamnatin jihar abin ko ya fitura da min ko ya ta buga wayar hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin yaddar labarai Mr. Balada Abu da mako hakata ba da cimmarwa ba da yin ba da ki waya ta ba Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz masu sauraro har yanzu kuna tare ne da Sashin Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa 11 da minti 20 na safiya ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda asibitocin Amurka suke ta kimtsawa kan yadda za su tunkari waɗanda cutar coronavirus ta harba yayin da ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke gargaɗin cewa cutar za ta yi ɓarna sosai a ƙasar. Sunana Mahmud Lalo. To duk da matakan da kasashen duniya ke ɗauka domin yaƙi da bazuwar cutar coronavirus wacce ake wa laƙabi da COVID-19. Ƙwararru a nan Amurka na cewa akwai yiwuwar cutar ta yi ɓarna sosai duk da irin matakan da ake ɗauka. Tun dai bayan da cutar ta ɓarke a China, ƙwararru a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a asibitoci a duk faɗin Amurka suka farga tare da kimtsa jami'an kiwon lafiyarsu. Kamar yadda Dr. Robert Wheeler na asibitin birnin Cleveland da ke nan Amurka ya ce.
We're updating the skills and knowledge that are givers.
Muna horar da ma'aikatan lafiya kama daga abin da ya hada da yadda su sanya rigunan kariya da kuma yadda su kwabe su domin kada su kansu su kamu da
cutar. And how to take off personal protective equipment so that you're not contaminating yourself.
To akwai asibitocin da ke da ɗakuna na musamman da aka ware domin ba da kulawa ga waɗanda suka kamu da cutar. Amma alamar tambayar da wasu ke dasawa ta ce shin akwai asibitin da ya kimtsa domin kare cutar ta coronavirus? Dr. Glenn Watman, jami'i ne a Abitin Mesta da ke birnin Washington.
That's a very difficult question to answer because it really depends on the
nation. Wannan tambaya ce matuƙar wuya, saboda komai ya danganta ne da buƙatar da ke akwai. Inda marasa lafiyar ba su da yawa, amma idan suna da yawa babu wani asibiti da zai iya tunkarar wannan matsala.
If there's a gazillion patients, there's a hospital in the world that's ready for that.
To a ƙasashe da dama musamman waɗanda suka ci gaba. Likitoci a asibitoci kan ba masu zuwa asibiti shawarar su riƙa tuntuɓar su ta hanyar sadarwa ta Skype ko kuma ta wayar tarho. Dr. Stephen Waite, likita ne a cibiyar lafiya a jihar Missouri.
This is an excellent solution to both normal influenza season.
Wannan maslaha ce ga cutar zazzafin mura da kuma cutar COVID-19. Za a iya duba marasa lafiya a kuma amsa tambayoyinsu. Ta haka za a iya tura su zuwa asibitin da ya fi dacewa. Za kuma iya kare marasa lafiya da ke zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu akan wata matsala daban.
We can get the sick patients that need to be in a hospital to a hospital and we can keep the patients who don't need to be in a hospital safe.
To daga cikin wasu matakan da ake dauka akan iya yi wa marasa lafiya gwaji a wasu tantuna da aka tanada ko kuma ma a cikin motocinsu. Ga abin da Dr. Glenn Wasserman na asibitin Mesa ya ci gaba da cewa
80-85% of patients don't need to be hospitalized can stay at home.
Kashi 85 na adadin marasa lafiya ba sa buƙatar a kwantar da su a asibiti. Hasali ma za su iya zama a gida, amma yana da kyau kuma a musu gwaji. Saboda haka za su iya kaucewa zuwa asibiti.
Very good idea to be able to test them but then divert them from actually having to come into the hospital.
Hukumar da ke daƙile yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta ƙudura aniyar barin asibitoci su riƙa yin gwaji da kansu. Matakin da zai iya rage tsawon lokaci na kwanaki da ake kwashewa kafin a samu sakamako zuwa sawo'i. Wata babbar damuwa dai ita ce yadda ma'aikatan lafiya za su kaucewa kamuwa da cutar da kuma sauran marasa lafiya da ke zuwa asibiti a ɗakunan gobe da nisa. To a halin da ake ciki manyan jami'ai a nahiyar Turai suna ta caccakar shugaba Donald Trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga Amurka da ya yi inda suka ce bai tuntuɓe su ba kafin ya ɗauki wannan mataki. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar ƙungiyar Charles Michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da Amurkan ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta Turai shiga Amurka A ranar Larabar da ta gabata, shugaba Trump ya bayyana matakin haramtawa kasashe na nahiyar Turai 26 shiga Amurka har na tsawon kwana 30. Matakin da ya riga ya fara aiki a yau Juma'a. Amma kuma an tsame kasar Burtaniya daga wannan haramci. Har ila yau haramcin bai shafi Amurkawa dake komowa nan daga nahiyar ta Turai ba. Amma ana buƙatar su killace kansu har na tsawon mako biyu idan sun dawo. Da dai yammacin jiya Alhamis kuma mun kasar Canada dake makwabtaka da Amurka. Suka bayyana cewa uwar gidan Prime Minister kasar Justin Trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da kai birnin London. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za mu madadin lokacin waɗanda aka ji murayin su musamman ma Safila Hashim Dumel sai Julie Lazarus Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Kai da Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa makanikin waya kuma dan kishin arewa daga jihar Kebbi. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama domin in kira ga gwamnatin jihar Kano ta soke duk wani binciken da ake yi ma sarki na Kano mai martaba Sanusi na biyu. Nagode VOA Hausa ku tashi lafiya. To mu ma mun gode Isa makaniki. Sai kuma ga sako daga Usman kuma huta. Shi kuma yace Assalamu alaikum muryar Amurka. Haƙiƙa umanin da wata kotu tarayya dake Abuja ta bayar na cewa a saki sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da Ganduje ya cire wanda jami'an tsaro ke tsare da shi a garin Awe na jihar Nasarawa yayi daidai kuma hakan shine adalci. Sai kuma ga sakon hadin gwiwa daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kullo yana Garba Sabiola da kuma Sada Isa mai kati gashuwa inda suka ce Salam VOA Hausa sabon harin da ƴan ta'adda suka kai a wani sansanin jami'an tsaro ke garin Ayoro a yammacin kasar wanda yayi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama wasu matsa jikata abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu duniya baki daya. Mun kuma samu sako daga Ilyas Ibrahim Kedi dan Bushiya shi kuma yace mana salam sashin Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakin mu akan tsige sarkin Kano da gwamna yayi to shakka babu yazo mana da mamaki to amma tunda haka ta kasance muna fatan Allah ya sa hakan ya zama mafi alheri ga jihar mu da ma Najeriya baki daya tunda mun san cewa duk abin da Allah ya kaddara babu wanda ya isa ya kauce masa. Mun gode sashin Hausa. Sai kuma sakonmu na karshe wanda hadin gwiwa ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda da Hafizu Balarabe Gustau inda su kuma suka ce muna maraba da umarnin da wata babbar kotun tarayya dake Abuja ta bayar ga saki mai martaba Malam Muhammadu Sanusi na biyu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Tabbas wannan umarni abin yabawa ne matuƙa. Muna kira ga jami'an tsaro da su gaggauta bin wannan umarni kasancewar babu wanda ya fi ƙarfin doka a tsarin mulkin Najeriya. Muna fatan alheri ga dukkan ma'aikatan da suke VOA Hausa. Kai da ma masu sauraron VOA Hausa. A gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Juma'a cewa nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske inda ya ƙara da cewa tuni aka yanke jinkyalle to amma kuma bai ba da cikakken bayani akan yaushe ko kuma yaya za a soma gwajin ba. Ministan Lafiya na ƙasar Afirka ta Kudu ya ba da sanarwa a yau Juma'a cewa an soma wato an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus tabbas wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu da cutar ya zuwa akalla 24. Annobar cutar coronavirus na haifar da kuma baya ga masana'antar sufurin jiragen sama a daidai lokacin da gwamnatoci suka takaita zirga-zirga da kuma yadda jama'a suke gudun shiga jirage saboda fargabar kamuwa da cutar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wanda kuka ji muryoyin su musamman Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai da kuma Julie Lagos Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau Jess. Ni Binta Esgaro ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya saki sa damu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakace shirin yau da gobe.